Ismael, oh, eh, Ilwan, ah, it's another one. Tawa kike rana nawa inda kike nan zana zo babu nawa bangaji ya da fadin sunan ki ko sau nawa sadakin ki zambiya ko ya kai nawa tawa 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 san kowa kin mai rasawa tawa 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 ita ce zana bawa kulawa Tawa 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 ga shigar ta irin na Hausawa Tawa 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 rashin da kuka ke sakawa Tawa ce cikin dubu zaka ga ta bambanta kin halikin sura ba wata ya gabanta sarauniya ta mata a duniya kin cancanta shagalin ki kina da hankalin ki tarbiya asalin ki irin ki san ba a samu so nake tare a ga mu masu so su so wanda ba su so su bar mu Tawa iri na ce na yarda da ita sirri na ce samun ta farin ciki na ne haka ne ra'ayi iri ga ce madan rijiya da guga ce karfi da karfi mun manne haka ne tawa 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 san kowa kin mai rasawa tawa 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 ita ce zana bawa kulawa tawa 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 ga shigar ta irin na Hausawa tawa 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 rashin da kuka ke sakawa Your lack of closeness makes me lose emotion Whenever someone hurts you, I'm eager to take an action Your body looks so fresh, even without a lotion Me and you are perfectly matched Our hearts are very attached Power just that they make you snatch If you leave me, I'm gonna suffer So say na kama da sofa It has been long so far Nakura intakura inzagura kyale kibanda hali Nazo kusana dangusana durkusakar achi mene zali Tawa 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 san kowa kin mai rasawa tawa 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 ita ce zana bawa kulawa tawa 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 ga shigar ta irin na Hausawa tawa 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 rashin da kuka ke sakawa tawa